sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41:16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1030 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamaita tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkansu a FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Laraba 22 ga watan Yuni shekara ta 2016 sahabu Imam Aliyu ne daga nan gundumar Colombia tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ta ci matsaya da tsagerun yankin Niger Delta da ake kira Niger Delta Avengers. Wannan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke jihar Badue ta ƙasar Sudan ta Kudu ya ce tashi tashi hankula a yankin gunduman Yombio sai ƙaruwa yake yi. Kwana ɗaya bayan da majalisar dattijan Amurka ta daƙile hanyoyi hudu da za a bi domin ɗaukar matakin amfani da bindiga, yanzu haka kuma wani sabon tanadi da ka iya tada jijiyan wuya a majalisar ya kunno kai.
To Allah kyauta.
Bankunan sun koma da sun dogara kawai da sai dai ma'aikatan gwamnati su kawo kuɗi a ba gwamnati hasara a rubuta mata charges kawai a kwashe charges din sai a zo a ga masu zuba hannu su kuma su ɗibo kuɗi a duk inda suka ga dama su zuba ma banki su kuma su tafi duniya suna sharhodiya suna siyan manyan gidaje da kuɗaɗen bankuna.
Yusha Waliyu wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya game da bankunan Najeriya. Jihohin Niger da Borno sun fara samarwa jama'ar jihohinsu abinci cikin sauki. Za ku saurari shirin demokradiyya yau sannan mu kawo karatu daga Alkur'ani mai tsarki. Yanzu ga labaran duniya.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ta ci matsaya da tsagerun yankin Niger Delta da ake kira Niger Delta Avengers waɗanda sautari suke ɗaukar alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin mai. Wani babban jami'i na kamfanin mai mallakan gwamnati ne shaidawa muryar Amurka wannan labarin a hirar da suka yi. Sai dai kuma 'yan kungiyar ta Niger Delta Avengers sun ce wannan batu zuƙi ta mallaki ne, kuma ta ƙaryata wannan batu ne ta shafinta na Twitter inda ta ce ba za ta iya tuna ƙulla wata yarjejeniya da gwamnatin Tarayyar Najeriya ba. Kungiyar dai ta ɗauki alhakin kai kusan dukkan hare-haren da aka fasa bututun mai da ma wasu kayayyakin kamfanonin mai wanda hakan ya kawo cikas wajen rage adadin man da ake haƙowa da rabi. Najeriya dai ita ce kan gaba a ƙasashen Afirka da ta fi haƙo mai, kuma shi ne hanya kaso mafi tsoka da take samun kuɗin shiganta. Masana harkokin tattalin arzikin ƙasa sun ce wannan nakasu da aka samu ta fannin samar da mai yana shafin farko da ya jefa tattalin arzikin ƙasar cikin halin oni yasu. Labarin tsagai ta buɗe wuta dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da ƙaramin ministan albarkatun man fetur Emmanuel Kachiku ya ziyarci yankin na Niger Delta mai arzikin man fetur. A cikin jawabinsa ko lokacin wannan ziyara tasa shi ne fatarsa ganin an zauna kan teburin sulhu da tsagerun na yankin Niger Delta maimakon amfani da ƙarfin soja wajen murƙushe su. Muhammad Barkindo, sabon sakataren ƙungiya masu arzikin man fetur, ya shaidawa manema labarai cewa gwamnati na tattaunawa da tsagerun kuma ana ganin canji. Sai dai a wuri ɗaya wani babban jami'in gwamnati da ke aiki a kamfanin man ƙasa wanda bai yarda ambaci sunansa ba ya ce bai da bayanin wannan batun dakatar da buɗe wuta kuma da koyaushe ne aka ƙulla shi.
Wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke jihar Badue ta ƙasar Sudan ta Kudu ya ce tashi-tashin hankula a gundumar Yombio sai ƙaruwa suke yi. Ahmed Bashir ya ce a cikin makonni biyu da suka wuce an kashe aƙalla mutane hudu a wajen birnin Yombio, sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar ta Badue ya ce an ƙara inganta matakan tsaro a wannan yanki. Ahmed Bashir, wanda shi ne shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na jihar Badue, ya ce kashe mutane da aka yi cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da tsoro a zukatan mazauna wannan yanki. A cikin 'yan kwanakin nan dai an samu ƙarin yawan tashe-tashe a wannan jihar, duk ko da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin South Sudan National Liberation Movement da gwamnatin ƙasar. Babban abin damuwa a halin yanzu shi ne kusan dukkan mazauna wannan wuri suna zaune cikin halin tsoro domin rashin sanin abin da ka iya faruwa yanzu ko an jima da yawansu na cewa menene ke haddasa wannan kashe-kashen kuma su wane ne ke yinsa. ko a cikin farkon wannan wata wasu yan bindigar da ba san ko su wane ne bane sun kashe Roto Zaini dan shekaru 59 da haihuwa shi da matarsa Antonita Roto yar shekaru 55 da haihuwa an kuma yi wannan kisan ne a Bokiri dake wajen birnin Yambiyo shi dai Roto Zaini wani sanannen marubuci ne kuma mashawarcin wato mashahurin malamin makaranta a cikin tsohuwar jihar Equatoria dake yammacin kasar
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwana daya bayan da majalisar dattijan Amurka ta dakile hanyoyi hudu da za a bi domin daukar matakin amfani da bindiga yanzu ha kuma wani sabon tanadi da aka yi yana iya tada jijiyoyin wuya a majalisar ya kunno kai biyo bayan kin daukar matakin da ake jin ya dace akan kisan da aka yi mafi muni a birnin Orlando na jihar Florida waɗanda suka saki tada wannan batu kuwa sune waɗanda sautari ba su fayi amincewa da juna ba akan wasu manufofin gwamnati cikin su ko hadda masu ra'ayin tsakatsaki batun wanda aka tado shi jet lata zai hana a sayar da bindiga ga waɗanda ake tuhumar cewa yan ta'adda ne kuma aka na su shiga jirgin passenger domin inganta matakan tsaro a tashoshin jiragen sama Amurka sai dai kuma waɗanda aka sa sunayen su cikin jerin waɗannan jerin suna daman kalubalantar hakan ta da neman a biya su diyya wanda zai tabbatar cewa lalle kuskure ne aka yi wajen sa sunan su a jerin waɗanda ake sawa ido ɗaya daga cikin waɗanda suka saki tada wannan batu ko ita ce Santa Susan Collins tace manufarta ita ce ta tabbatar Amurka ta samu dukkan kariya da take bukata tace domin ba shakka har na San Bernardino da na Orlando wanda ya lakume rayuka masu yawa yana bukatar a sake duba wannan al'amari shi ma Senator Bill Nelson na jihar Florida wanda yana cikin san waɗanda suka saki tada wannan batu ya ce wajibi ne ya tabbatarwa mutanen Orlando cewa an yi wani abu akan wannan lamari mutane tare ne dai suka sa hannu akan bukatar sake tattaunawa akan wannan batu hudu daga jami'ar Republican hudu kuma daga jami'ar Democrat sai mutum daya dan independent
Korea ta Arewa ta sake harba makami mai linzami har sau biyu daga gabar tekunta sai dai jami'an Amurka da na Korea ta Kudu sun ce ɗaya daga cikin su bai tashi ba waɗannan makamai da ta harba dai da sanyin safiyar yau Laraba ana sara masu matsakaicin zango ne waɗanda ake ganin za su iya sa isa sansanin Amurka da ke Asia da yankin Pacific Korea ta Arewa dai ta yi kokarin harba irin waɗannan makamai har sau uku cikin watan Afrilu amma hakan bai cimma nasara ba sakamakon haka ne dai aka umurci sojojin ruwan kasar Japan da su kwana cikin shiri tare da ba su umurnin kakkabo duk wani makamin da su ga yadin fari kasarsu in ji wata majiyar gwamnatin kasar bayanai sun ce wannan makamin mai linzami yana iya cin nisar kilomita 3000 zuwa 4000 kuma idan har yayi nasara sauka wato a tsawon zangon da ake sanya kai to zai iya kaiwa ga kasar Japan kasar China ko kuma Guam na nan Amerika Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla masu sharhi suna nuni da cigaban da bankuna suka samu a Najeriya zaman misali na bunƙasar tattalin arziki da cigaban kasuwanci a ƙasar. Amma rahotanni a babanan da ƙasar na nunin cewa sashin yana cikin wani mawuyacin hali wadda tuni ya fara sallamar ma'aikata. Ga Nasiru Adamu da kaya da cigaban wannan rahoto.
Na zanta da masana tattalin arziki a lokaci daban-daban inda na sha mamaki ra'ayinsu ya zo daya da ke nuna bankunan Najeriya na dogaro ne da gwamnati lokacin da ake walwalar arziki kuma kirkiro da ma'ajiya daya wato TSA ba ta daga dalilan matsalolin da bankunan ke fuskanta farko ga abin da masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ke cewa
bankunan sun koma da sun dogara kawai da sai dai ma'aikatan gwamnati su kawo kuɗi a ba gwamnati hasara a rubuta mata charges kawai a kwashe charges din sai a zo a gaya masu zuba hannu su kuma su ibo kudi a duk inda suka ga dama su zuba ba banki su kuma su tafi duniya suna sharholiya suna siyan manyan gidaje da kudaden bankuna
ga ƙarin bayani daga Abubakar Ali
bankunan nan sun tashi sun bar aikin da ya kamata su yi na banki sun koma karban kudi ne a hannun gwamnatin tarayya da na jiha da kananan hukumomi da kuma masanatun gwamnati abinda ake cewa public funds hankalinsu kacokan ya koma tarin wannan kudin nan.
Masanan biyu sun ba da shawarin mafita ga bankuna, ga Yushewu Aliyu da farko, sai Abubakar Ali na biyu.
Kaman abin da ya faru a kasashen da ake ce musu Asian Tigers, kasashen tsakiyar duniyar nan, sun samar da kananan basussuka ne wanda ake kula sosai a cikin riban banki a cikin wata 12 ake karga shi. Saboda haka ba zai dauki wani lokaci mai tsawo ba in aka yanzu duk noman da zaka yi, wanda zai noma alkama yana neman 500,000 duk a cikin wata 6 in aka kyautata mu'amala, wannan kudi ya dawo cikin banki.
Aikin banki shine ya rike kudin jama'a, ya karbi kudin jama'a, kuma ya sake mayarwa jama'a nan wannan kudin nan ta hanyar basussukan da zai ba kamfanoni da kuma mutane 'yan kasuwa wanda za su yi amfani da su, su kuma tattalin arzikin gabaɗaya ya bunƙasa. To an tashi daga wannan.
Inda bakin masanan ya sha bamban shine wajen sallamar ma'aikata daga aiki a bankuna. Yushewu Aliyu ya ce hakan illa ce.
Duk bankin da ya koma yake rage ma'aikata a cikin banki, to yana rage ƙarfin bankin ne.
Abubakar Ali ya ce ba wani zaɓi sai haka.
Koron ma'aikata wata ran din yana kamawa ne. Economy din kacoka za a iya a sallami daga banki, amma wasu fannoni, wasu wurare za a iya a buɗe. In dai mutum ya ta'akala cewa kai lalle sai aikin banki ne, to tilas za a sallami mutane.
Shin bankunan Najeriya za su dau matakin gyara ko ƙarshe wasunsu sai gwamnati ta shigo kamar yadda ya faru a baya? Nasiru Adamali, kayan matar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi daga mutum ya janye.
Gwamnatin jihar Niger ta kashe kudi naira miliyan metan inda ta sayo abinci daban-daban ton 1,580 domin ta sayarwa al'umma da rahusa. Mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Muhammadu Keso ne ya bayyana haka bikin kaddamar da shirin, kamar yadda za ku yi ci gaban rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indachi ya yi ƙarin haske akan yadda suka tsara sayar da abincin ga jama'a.
Wato kamar shinkafa kwano ɗaya a kasuwa, in misali 600 ne abinda za su sayar da shi, nan wannan mummunin da gwamna Abubakar Sani Bello ya bar 300 za su sayar da shi. Kuma wannan yayi ne ba mina kawai ba, duk local government 25 na jihar Niger za wannan za sai. Kuma ya ce ya ja hankula wanda suke haka ba da umarni wannan su yi wa Allah, su yi wa Annabi, su yi hadalci.
To ba dama mutum a saida mai buhu kenan shi kadai?
A'a, ba ba da umarni a saida buhu ba, saboda ana son koda kadan ne kowa da ya samu.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da malamai ke bayyana mahimmancin kai dauki ga jama'a, musamman a wannan lokaci na Ramadan, kamar yadda shugaban gudanarwa na kungiyar Izala a Najeriya, Sheikh Abdul Muhyi, ke cewa
shi mutanen da Allah musu farcen susa su fito da dukiya, Allah ya kawo hanyar da za a shiga aljanna a sai abinci a raba wa mutane. Wallahi wani ko bai ce komai ba, murnar da yayi Allah sai biya mutum bukata ma bai sani ba.
Ga alama dai shirin sai da abincin a cikin farashi mai sauki ya faranta ran wasu mabukata.
Sunana Salu Isa Mayaki, na yi murna kwarai da gaskiya.
Nawa aka saida ma kwano?
An saida ma kowane kwano ɗaya naira 300 kenan.
Na shinkafa
kenan.
A can kasuwa nan kuke saye?
Shinkafa a kasuwa naira 650 ne.
Sunana Rashidat Abdulrahman. Kya mun gode ma gwamnati, saboda during lokacin azumin abubuwa kasuwa sun yi tsada, mudun rice 500-550 ake samu, kuma na amana soki an ce mu kawo 300 a mudun, kuma gero sun ce naira 80 a mudun, gaskiya mun ji dadi.
Bincike da ya nuna cewa akwai dimbin jama'a da suka fada cikin halin damuwa a sakamakon tsadar kayan abincin a kasuwannin Najeriya, da kuma uwa uba rashin abin sayan wato kudade a hannun jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Amma ita jihar Borno tun kwanaki uku da suka wuce ta fara rabon abincin kyauta, kamar yadda shugaban kwamitin rabon abincin Sanata Babakaka Bashir Garba ya yi wa Haruna Dauda Biyu ƙarin bayani.
Muna da ungoyi guda 12 a hukumar Jere da kuma 15 a hukumar Maiduguri Metropolitan. So Maiduguri Metropolitan unguwa guda 15 suna mutane, akwai yawan jama'a a wajen. So Lamislaje Wamari da Mai Sandari za mu ba da ma mutane 2,200 da kuma mai sandari. Amma sauran unguwoyin za mu yi musu mutane 1,100 za su samu wannan kayan da muke bayarwa. Don gaskiya talaka suna shan wahala, ana karancin abinci don saboda yau shekara uku mutane ba su fito sun yi noma ba. So wannan kayan da ana bayarwa gaskiya ya riga ya taimaka musu. So gaskiya muna godiya.
Wanda abinci kyauta ne ranka dai?
Eh, kyauta ne, kyauta ne.
Kamar mutane nawa ne za su amfana da shi?
Eh, shine na riga na fada cewa mutane 1,000 ne kowane unguwa. Don saboda wannan raba shinkafan da ake yi da kuma garin masara, so farashin abinci ya riga ya sauka kasuwannin Maiduguri. Kuma gaskiya abun alfahari ne. Muna murna da gwamna, kuma Allah ya saka masa da alheri.
Wannan tallafi dai ya zo ne a daidai lokacin da ake kukan hawa-hawan kayayyakin abinci, musamman ma irin wannan lokaci na azumin watan Ramadana, wanda kuma jama'a da dama ke kira gwamnatin da ta ƙara buɗe hannu wajen faɗaɗa irin wannan tallafi ga sauran ƙananan hukumomin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Jama'a ba ku zan ka wankan dare don saboda bidan farin gobe. An kulhu ya ke ka ba gora.
Tira gaida Haruna.
Ba zai kawo rudu ba, zai taimaka shi. Yanayin aikin gwamnati wato kontraki tsakanin wanda aka ɗaukar aiki da kuma gwamnati da ɗauke shi aiki.
Tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Yayale Ahmed kan soke tsarin wa'adin shekaru 8 ga daraktoci. Za ku ji wannan rahoto cikin shirin Hantsi. Kuna sauraron waɗannan shirye-shirin ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1:16 ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin ko ɓangaren zartaswa yana da hurumin gurfanar da ɓangaren majalisa, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba, Majalisar Dattijan Najeriya ta gayyaci ministan shari'a kuma Attorney General na Najeriya Malam Abubakar Malami ya bayyana a gabanta dangane da ƙarar da ɓangaren zartaswa ya shigar gaban wata babbar kotun Najeriya. Yana zargin shugaban Majalisar Dattijai Bukola Saraki da mataimakinsa Akiyar Madu da sauya dokokin majalisa da aka yi amfani da su wajen zaɓensu. A cikin martani da majalisar ta mayar kan wannan mataki ta bakin kakakinta Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, majalisar ta ce ta lura da cigaba da yunkurin canza shugabannin majalisar da ƙarfi da yaji ta wajen amfani da ɓangaren shari'a ta hanyoyi da ba su dace ba. Matakin da majalisar ta ce duniya ba za ta lamunta da shi ba, domin ko 'yan majalisa ta raɗin kansu suka zaɓi waɗannan shugabanni. Ga Madina Dauda da shimfiɗa.
Sanata Isa Hamman Misau ya musanta sauya dokokin majalisar da ya zargi sashin zartarwa da yin bita da ƙulli.
Duka sanatoci sun nuna cewa wannan littafin sun yadda da dukkan abin da yake cikinsa. In ba zagon ƙasa ake so a yi wa shugaban ƙasa ba, ya za a yi a ce littafin da aka yi amfani da shi, aka yi confirming ɗin ministoci, aka yi budget da shi, in INEC chairman, hafsoshin sojoji gabaki ɗaya da wannan littafin aka yi amfani da shi, kuma yau wani ya zo ya ce wai littafin nan ba daidai ba, kin ga akwai wani makarƙashi kenan. Saboda in yau in aka zo aka ce kotu ta ce wannan ba yadda da wannan littafin ba, kenan duka abin da aka yi kenan an yi shi bisa ka'ida ba kenan. Kowa ya aje kujeransa ake nufi kenan, cewa ya dawo cewa yau bamu da ministoci, bamu da budget, bamu da INEC chairman, bamu da hafsoshin sojoji, duk abin da suka yi kenan ya zama na ƙarya kenan. To kin ga wannan abun shi ne muka gani cewa wannan zagon ƙasa waɗansu suke yi wa shugaban ƙasa, saboda irin farin jini da yake da shi a wajen jama'a da wajen Turawa. Mu kuma ba za mu yadda ba, mu muka zabi shugaban ƙasa, mun yi gwagwarmaya a kansa, ba za mu yadda waɗansu tsiraru saboda waɗansu abubuwansu su zo su yi wannan zagon ƙasan ba.
Dama majalisar dattawan ta dare gida biyu tsakanin masu ra'ayin goyon bayan Bukola Saraki da masu adawa da zamansa shugaban majalisar. Har ɓangaren majalisar wakilai ma an samu irin wannan saɓanin, duk da bai yi zafi irin na dattawan ba. Dan majalisa Ahmed Babbakaita ya ce matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ya yi daidai da tsarin mulki, kuma shi zai kare muradin demokradiyya.
Akwai matsala sosai ka dauki wanda ake ganin bai cancanta ba, wanda yake da wani rauni kowane iri ne, ba kaman na rashin gaskiya da rashin adalci. Irin wannan wanda za a dauki kundi na yadda ake tarka majalisa a ce an yi forgery din shi, duk wanda yayi wannan a maida shi zama misali ga ƴan baya, shari'a ta hukunta shi. Saboda ai abin da in Najeriya suke so kenan, canjin kenan. Yanzu magana ce ta keke da keke, duk wanda ya duk girman ka, duk kuma ko kai wane ne, gwamnati za ta tsaya ta sa ido a yi maka adalci. Wannan shi kadai zai iya zaunar da kasar nan lafiya, mu samu kwanciyar hankali wurin harkar siyasa mu da tattalin arzikin mu da zamantakewa.
Kan wannan batu muka tuntubi lauya mai zaman kansa Hassan Liman a Najeriya domin jin waɗanne dokoki ne ake zargin shugabannin majalisar dattijan da karyawa.
To haji sabo, abin da aka ce shi ne cewa dokan da ya kamata a yi amfani da ita, in ji waɗanda suke zargansu, shi ne cewa tsohuwar doka na 2011 wadda a lokacin da za a yi zaɓe a 2015 wata shekara da ta wuce, ita ya kamata a yi amfani da ita. Amma ba bisa ga ƙa'ida ba, in ji fa zargin da ake musu, suka je suka sauya ta ta hanyar bayan gida, wato sun yi wani gyara wanda bai dace bisa ga ka'ida ba, wato a zargin da ake musu kenan. Yin haka ya saba wa ka'ida na dokan hukunci da laifuffuka, wato inda na ambata da farko kashi na 364, in wanda in aka samu mutum da laifi a ƙarƙashinsa za ya ɗaure shi har tsawon shekara 15.
Gwamnatin tarayya ɓangaren zartaswa ɓangare ne, wani reshe ne na gwamnati, ɓangaren majalisa wani reshe ne na gwamnati. Shin ɓangaren zartaswa suna da hurumin su shiga su tuhumi ƴan majalisa da wannan laifi?
To haji sabo, haƙƙi ko dama na bincike in aka aikata laifi a ƙasa ko ana tuhuma an aikata laifi a ƙasa, haƙƙi ne wanda take kan ɓangare ta zartarwa, wanda a ƙarƙashinta akwai jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro gaba ɗaya da suke bincike na laifuffuka, wato wannan a ƙarƙashin ɓangare ta zartarwa ne.
Okay.
Wato in ka duba kaman 'yan sanda, duk wani umarni na aikinsu da sauransu, ko da yake akwai doka da ya kafa su, suna aiki ne bisa ga ka'ida da kuma yanda za a umarce su, da shugaban ƙasa zai ce to ku tafiyar da aikin ku bisa ga doka. Su din nan suna ɓangare na ɓangaren zartarwa ne, ba ɓangare ta majalisa ko ta ɓangare ta shari'a ba.
Wasu 'yan majalisa suna zargin cewa wannan kaman shishigi ne ɓangaren zartaswa suke musu cikin harkokinsu.
To haji sabo, in sun faɗa haka a kan gaskiya, waɗansu su za su ce suna da gaskiya, zai zama da suna da gaskiya, ko kuma sun faɗi ne. Amma mu tambaye kanmu, menene tsarin mulkin Najeriya ta shimbiɗa? Akwai ɓangare ta zartarwa wanda shugaban ƙasa ko gwamna ke shugabarwa, akwai ɓangare ta kirkiro da dokoki ɓangaren majalisa wanda shi shugaban majalisar dattawa shi ne shugabansu gaba ɗaya, akwai kuma ɓangaren shari'a. A yanda tsarin mulkinmu a ƙarƙashin kashi na 5 da 6 da 7 na doka na tsarin mulkin Najeriya ka zai na kinan, to kowane ɗaya daga cikinsu, kamar na shayin bayani, kowane ɗaya daga cikinsu yana da huruminsa wanda aka shimfiɗa masa. Amma in aka aikata laifi ko ana tuhuma an aikata laifi, ba ita majalisa ita kanta za ta yi bincike abin da ake tuhuma an aikata laifi ba. Ko da ma a ma'aikatar shari'a ne ake maganar nan, ko da a majalisa ne ake wannan maganar, in dai ana tuhuma an aikata laifi, misali yau kamar a ce an kashe mutum a harabar majalisar tarayya, ko an kashe mutum a harabar kotun, ba su za su yi bincike ba, 'yan sanda ne za su shigo su yi bincike. In aka yi bincike, babban mai lauyan tarayyar Najeriya, wato Attorney General, shi ne kaɗai in aka gama bincike za a gabatar masa, in kuma a jiha ne za a gabatar ma babban attorney general na jiha su ne za su gabatar da wanda ake tuhuma da laifi a gaban kotu. Amma bayan da za a yi a fahimta na yadda doka yake, a ce in ana tuhuma mu wa'ansu da laifi, a ce su din nan ne kuma za su yi bincike da kansu, kuma su ce za su yi wa kansu hukunci.
To Hajiya Saliman, yanzu da yake an yi bincike, su suna zargin kamar cewa banda shishigi kamar ana musu bita da kulli ne na siyasa, kamar bangaren zattasuwa ke neman yin katsalandan cika harkarsu da sauransu. Bangaren zattasuwa ne zai tafi yadda hukuncin da za a yi ne koko?
A'a, kamar yadda na bayani a ƙarƙashin kashi na shida na tsarin mulkin Najeriya, duk ma'aikatan shari'a wato kotuna su ne kaɗai suke da iko. Ita kanta ɓangaren zartarwa, wato ta ɓangaren hannun shi babban lauyan tarayyar Najeriya, in suka ƙirƙiro irin laifin da suke tuhuma ɓangaren majalisar tarayya suka aikata, za su kai wa ma'aikatan shari'a ne, wato kotu. Kotun ne kuma kanta za ta duba shari'ar nan a gabatar da hujjoji a gabanta, ita kuma ta ce shin an aikata laifin nan ko ba aikata laifin ba. Nan ba nan kaga dukansu gaba daya kowa da irin aikin da aka zayyana aka shimfiɗa masa zai a ƙarƙashin kashi na biyar da na shida da na bakwai na tsarin mulkin Najeriya.
Akwai wanda suke gani kamar da siyasa cikin wannan bincike da ake yi, duk da cewa muna maganar harkar doka da oda ne, a fahimtar ka ya kake kallon wannan al'amari?
Haji Sabo, kamar da kai bayani shi ne cewa ana zargi ta hanyar siyasa. Shin mu tambaye kanmu abinda ake tuhuma sun aikata bisa ga bincike da ake yi, shin akwai ƙashin gaskiya abinda ake tuhuma a kai?
Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Madina Dauda da lauya Hassan Liman da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne Sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku, mu zama lafiya. To madalla, halin yanzu kuma ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki.
Iklima Abubakar, Suratul Qadr, Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
To Allah sa mu dace, ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Gwamnatin ƙasar Amurka ta faɗa jiya Talata cewa za ta ba da gudunmuwar dala miliyan 20 domin aikin jin kai ga ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa dubban 'yan gudun hijira da suka bar birnin Fallujah da ke cikin ƙasar Iraki. A cikin satin ta gabata ne dai sojojin Iraki suka sake kwato birnin na Fallujah daga kungiyar IS waɗanda suke riƙe da birnin har na tsawon shekaru biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta kiyasta cewa kusan mazauna wannan birnin na Fallujah da yawansu ya kai 85,000 suka bar matsuguninsu zuwa cikin babban birnin ƙasar, wato Bagadaza, kuma waɗannan bayan Allah na buƙatar taimako yanzu haka. Sai dai kwamitin ba da agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da dala miliyan 17.5 a ranar Litini domin taimakon waɗannan mutanen. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ta cin matsaya da tsagerun yankin Niger Delta da ake kira Niger Delta Avengers, waɗanda sau tari suke ɗaukan alhakin fasa bututun mai da wasu muhimman abubuwan kamfanin man. Wani babban jami'i na kamfanin mai mallakan gwamnati ne ya shaidawa Murya Amurka wannan labari a hirar da suka yi. Sai dai kuma 'yan ƙungiyar Niger Delta Avengers sun ce wannan batu zuƙi ta mallaki ne, kuma ta ƙaryata wannan batu ne ta shafinta na Twitter, inda ta ce ba za ta iya tuna ƙulla wata yarjejeniya da gwamnatin Tarayyar Najeriya ba. Wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke jihar Gbaduwe ta ƙasar Sudan ta Kudu ya ce tashi-tashi hankula a gunduman Yanbiyo sai ƙaruwa yake yi. Ahmed Bashir ya ce a cikin makonni biyu da suka gabata an kashe aƙalla mutane hudu a wajen birnin Yanbiyo. Sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar ta Gbaduwe ya ce an ƙara inganta matakan tsaro a yankin. Ahmed Bashir, wanda shi ne shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na jihar Gbaduwe, ya ce kashe mutane da aka yi cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da tsoro a zukatan mazauna wannan yankin.
To madalla a gaishe ka da haka ko Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shiri amma kafin mu sallama muna taya surkina Mallam Isa Jibril Grema na rundunar ƴan sandan Najeriya murnar ƙarin girma da ya samu na zama mataimakin kwamishinan ƴan sanda Allah ubangiji ya taya shiriko yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da taya ni gabatar da shirin Chuba Hero Dio Donne da kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Mallam Charles Hall da ya riga masa Anani sahabu imamaliyu zanda akata insalama da ku muzama lafiya.